Taron na kasa da kasa kan matsalar tabakin haure da ake gudanarwa a binnin agadas na jamhuriyar Niger ya tattara malaman jami'o'i 40 na kasashen duniya daban-daban da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu. Yana kuma mai da hankali ne kan yadda matsalar tabakin haure ke ci gaba da yin kamari tare da neman bakin zaren wannan matsalar. Ministan da ke kula da ilimi mai zurfi na jamhuriyar Niger Mohamed Ben Omar shine ya jagoranci bikin bude wannan taron, wanda a cikin jawabinsa ya bayyana yadda ƴancin rani ke ci gaba da mayar da yankin Agadez a matsayin kofar zuwa Turai ba kan ka'ida ba.
The restore of the debat organized by the commune urbaine d'Agadez.
Yace alƙaluman da hukumomin yankin Agadez suka tattara a wata muhawara da aka gudanar kan matsalar bakin haure sun yi nunin cewa akalla mutane 100,000 zuwa 120,000 ne suka yi amfani da yankin na Agadez a kokarin su na tsallaka zuwa Turai daga shekarar 2015 zuwa 2016. Wannan na nuna cewa yankin na Agadez ya kasance matattara ga bakin haure, don haka ya kamata matsalar tsaron wannan yankin ta dauki hankulan dukkanin 'yan ƙasar Nijar, musamman ma mahukunta.
Et en particulier les plus hautes autorités du pays.
An shade gudanar da taruka daban-daban na neman hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsalar ta bakin haure, amma tamkar ana maganin kai yana ƙaba. Shin koya za a kwatanta wannan taron na ƙasa da ƙasa na binnin na Agadez da sauran waɗanda aka gudanar a baya? Professor Natatu Ibrahim shine shugaban wannan taron.
Mun yi imani da abu guda, an ka gama mushinan lakwal su kasan mutane ne wanda suke hudin abinda suke tamani. An ka gama NONG guri daya wanda suke kula da wannan bakin hauren. An ka gama 'yan siyasa za su shurara su ji abinda ya kamata a yi a kan wannan abin. Kuma an kale ga gani a cikin taron akwai ambasadori na ƙasa da yawa na ƙasashen wannan neman da suka zo su, kuma za su yi participate a debakin, za su yi communication, su ma mu ji abin effective da su da suke nihi. An kare kaga sai a samu mu'amala wanda kowa da kowa zai koma ya gamsu.
To sai dai a nasu bangare Professor Mukhtar Umar Bunza da ya fito daga jami'ar Usman Danfodio ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya ya bayyana cewa muddin ana buƙatar kawo ƙarshen wannan matsalar ta bakin haure, to ya zama wajibi a yi aiki da shawarin da aka cimma a ƙarshen wannan taron.
Abubuwan da za a tattauna da kuma masana za su ba da shawarwari zamanto gwamnatocin da abin ya shafa su sa hannu su taimaka wajen ganin an yi aiki da su. Kuma matsala ba matsala ce da ta danganci Niger kadai ba ko kuma Afirka ita kadai ba, abu ne wanda ya shafi duniya gaba daya. Saboda haka muna ganin cin nasararsa ya danganta da yadda su kansu Turawa suka bada gudunmawa da sauran kasashen Afirka domin addressing din wannan matsala.
Ana dai gudanar da wannan taron ne albarkacin shagulgullan cikon shekaru 58 da jamhuriyar Niger ta kasance jamhuriya. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga yankin Agadez a jamhuriyar Niger.